Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan acne vulgaris ko pimples kamar yadda wasu suka fi sani. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum inda ya fara da yi mana cikakken bayani akan pimples ko kuma kurajen fuska. Likita gare ka.
Acne vulgaris ko kuma wanda aka fi sani da pimples wato cuta ne na fatan jikin mutum. Wannan fatan jikin mutum musamman na fuska, na wuya tare da kuma sassa na jiki a waɗansu, amma kuma dai yafi aukuwa a fuska da wuya, wanda kuma ba komai bane illa cuta ne wanda yafi affecting hair follicles, wato is a follicular disorder. Wannan hair follicles ba komai bane illa ramuka da muke ganin su a fuskokin mu, wanda sai mutum a hankali ya nutsu tukunna zai gan su. Wannan ramukan nan kuma wanda yawanci sukan fitar da gashi ne a wasu sassa na jikin mutum, musamman hannu, kirji ko kuma kafa ko wani abu makamancin haka. To su kuma a madadin ya kasance gashin zalla ya fito, to sai kasance cewa wannan ramukan sun yi amfani da wannan opportunity, ko in ce wannan cutan ya amfani da wannan opportunity ramukan, so shi ma sai yana fitowa.
To likita, shin me ke haddasa irin waɗannan kuraje su rika fitowa a fuska?
Shi wannan acne vulgaris din nan yana da manyan dalilai kamar haka. Na farko dai ya kamata mu sani ko mu gane cewa duk bayanin da zan yi akwai a lot of very important information da zan faɗa wanda ya kamata a ce an gane su, wanda haɗa da hormones. Wato hormones wani sinadari ne na jikin ɗan adam wanda suke taimakawa gurin girma na jikin mutum, wanda suke taimakawa gurin girma na a ce alal misali a maman mace tare da kuma murya namiji da yake canzuwa, musamman in ya kai shekara 17, 18 ko kuma mace wanda muryanta yake dawa karami yayin da ta kai shekara 15, 16, wanda da a da ne in namiji dan shekara 7 ko 8 sai magana za ka san yaro ne, amma kuma ya kai shekara 17, 18, 19 ka san cewa ba wai yaro bane zalla ke magana saboda muryan ya bude. So hormones na playing very important role a wannan matsala ko in ce a wannan skin conditions din na shi acne vulgaris din. So abin da yake faruwa shine akwai wani abu shi androgen din kuma daga endocrine glands ne, wanda shine wannan sinadarin na jikin mutum da na faɗa wanda yake playing role din, wanda a gaba a hankali kuma in yazo ya fara yin yawa sai ya fara creating natural oil a jikin ɗan adam. Wannan natural oil din nan shine sebum. Wannan sebum din nan kuma is natural kamar what din da na faɗa. So kenan yana nufin ba idan mutum yana yawancin maiko bane ko kuma tana yawancin maiko yake nufin cewa za su see developing wa'annan, a'a, ko kana cin maiko ko baka ci, naturally jikin ɗan adam Allah yana halitta mutum sai kasance wannan maikon ya riga da ya fito on its own, wanda kuma in yazo ya fito yakan yi creating different forms din da yake leading to wannan acne vulgaris.
Menene ma bambancin kurajen pimples da sauran kuraje?
Acne vulgaris yana da bambanci sosai saboda shi most of the time akwai wanda ma suke considering din shi a matsayin normal saboda it's a natural process. Misali it's a natural process saboda so androgens ne suke stimulating din shi, so sebaceous gland tare da other sassa na jikin mutum wanda suke playing very important role. Kamar yadda na faɗa, hormones tare da su genetics tare da su family history tare da kuma bacteria suna playing roles, but yawanci shi genetics ko in ce genes din mutum ne wato abinda yake bambance mutum tun generally tare da sauran mutane shine jins din shi, su DNA da sauransu haka. To shi ma wannan wato ainihin acne vulgaris ba abu mamaki bane ya fito through jins din mutum, wato in jins ina ya da wannan, to bayan da ni iya haka sai fito. Haka ma kuma akan samu from hormonal imbalance ko kuma hormones generally, wanda kuma wayan sun ma su kan consider din shi a matsayin alama ne na girma. So kamar yanda namiji kamar yanda na faɗa a baya, in ya kai shekara 17, 18 yakan zo ya gaji murin shi bude ko kuma budurwa take shekara 13, 14 kaga ta fara mama, to ba zaka zo kace zaka bada wannan magani ba. To shi ma haka acne vulgaris ba zaka zo kace ga standard maganin shi ba saboda it's a natural process. So this are more in su ba sa considering in shi a matsayin skin infection, but rather they call it kama skin irritation din ne kuma da discomfort din da ba a zo a ce to ga magunguna za ta bayar ba dan I treating din shi. Sai ga wanda yake ta neman maganin acne vulgaris ko kuma pimples, kar suna bata lokacin su yin hakan, za su iya samu abin da zai dan rage musu, amma ba shi yake nipping zai tafi ga baki daya ba, lokaci ne yake kawo shi kuma lokaci ne zai tafiyar da shi. Kamar mace ne wanda ya kasance tana al'ada ba kai saka tsayar da shi ba, sai dai ka bada abin da ka san zai tsayar da shi da ƙarfi, wanda kuma hakan yana jawo mata illa. To shi ma hakan haka ne vulgaris, ba za ka zo ka ce za ka yi forcing ga tsayar da shi ba, shi ma lokacin tafiyar shi in yi to zai zo ya tafi, musamman in mutum ya wuce shekara 37 ya wuce 40 sai wahala ka ga wannan pimples din, sai dai ka ga alaman shi a jikin fiskan mutum. So bambancin shi kenan na farko. Bambancin shi kuma na biyu shine mutane da yawa sukan iya mistake din wannan acne vulgaris din da folliculitis ba baye, wato wani irin kuraje da ake samu yayin da musamman maza suka aski gemu su, irin suka yi askin nan gabaki da sai ga kuraje sun dame su sun takura musu. So ba ma zallan shi ba, muna da other forms of skin infections su dermatitis, dermatosis, tare da wanda suka fi shi yawa su kuma wanda amma ba sa fitowa a fiskan mutum. An ba mun mamaki bane mutum ya kasance ya samu skin infection din da ya fito a fiskan shi wanda ba acne vulgaris ba. Haka ma kuma zai wahala ka ga wani kuma wato ainihin a skin infection ko kuma cuta na fata a kafan mutum, a cinya, a baya ko a ciki, kai tana pimples ne. A pimples shi a fiske yake fitowa in yi yawa ya zo wuya, a yayi yawan yawa kuma sai ce kicce, amma wanda bai cika faruwa ba.
To likita, wasu na alakanta irin waɗannan kuraje na pimples da girma ko kuma balaga, shin yaya abin yake a likitance?
So sai ma kuwa haka ne, saboda yawanci ai ya fara fitowa ne mutum ya shekara 12 13 14 sai kuma ya cigaba da aukuwa, sai sa ba mamaki bane kaga yar shekara 15 kikkiawan yarinya budurwa tazo ta fara creating wannan a shekara 15 16 17 wannan har ya kai mata shekara 24 da 5 da 6. So wannan is absolutely normal, saboda girma yana alakanta shi. Yawanci at puberty da adolescent shi wannan androgen tare da su wato any endocrine glands in hormones na fada baya, yawanci ana da high level of their activity, peak level din su ne lokacin sun fara yin yawa ko in ce karfin su yafi yawa a wannan age din. To the fact that karfin su yafi yawa a wannan age din, to age in girma kenan, kamar na fada irin yadda ake al'ada muryan namiji kasancewa budu ko aga gashi a jikin namiji ko jikin mace wanda da babu, to shi ma ba amma kenan an ga wannan pimples din a wannan lokacin, saboda yawanci yana tafiya da process in girma. Kuma at the same time ba shi ke nufin cewa dan kai oke baka baga ga danka ko ko baga yarki tana wato ainihin pimples ba yake tunanin cewa akwai matsala a girmanta ko kuma a girman shi. A'a, ai ba kowane namiji bane ko wace mace suke da shi, kuma ba shi ke nufin cewa suna da matsala ba. Haka ma wanda suke da shi ba shi ke nufin cewa suna da matsala ba, kowa da yanda Allah ya halice shi. Isa daga cikin manyan abubuwan da na faɗa a baya, genetics yana playing role, family history wato in kasance uwa ko uba ko wanda cikin dangi kusa yana da shi ba mamaki bane, shi ma mutum ya create har kama kon bacteria yana iya causing ko kuma yana iya wato ainihin exaggerate din abun ko ya kasance ya sashi ya yawa irin shi wanto propionic bacterium acne din kenan. To yayin da mutum ya kasance ya fara girma, musamman wanda yake shekara 12 13 ya fara yin sama, so an fi samun activity mai karfi na wannan androgens ko kuma ji wannan na sinadaran jiki na hormones din da ya kasance suke activating ko stimulating sebaceous gland. Shi kuma sebaceous gland dama opportunity yake jira wanda kuma wannan androgens din sun riga da sun bayar. So continuously sai zai fara accumulating, yana creating wannan natural oil na sebum din nan, daga nan kuma eventually har ya kasance wani abu shi pilosebaceous duct. Wannan pilosebaceous duct din nan yana yin yawa har ya kasance wani abu shi comedon. So wannan comedon din kamar yadda na faɗa a baya ya rubu kashi biyu, muna da open muna da kuma close, amma kafin mu je ga rabe-raben shi ya kamata mu fahimta meye. A cikin wannan comedon din nan mai kone wanda ya taru yawa ya haɗu da ɗan bacteria, ya haɗu da kuma su epithelial debris. So wa'innan dukkansu kuma akan same shi ne akwai na jikin ɗan adam, saboda kamar bacteria akan samu microflora haka, kuma at the same time akan samu one form of bacteria wani shi propionic bacterium acne wanda ya fi muni, wanda in ya zo ya haɗu da wannan comedon ko maikon jikin da yake fitowa da wato ainihin gashi ta ramukan fuskar mutum, to sai ga abin ya fi worst. Sai za ga wani a nashi pimples din bai kai nauni yawa ba, na wata ya fi na wata, wani har ya muni sosai wanda har zaga mutum yana rufe fiskan shi, saboda wa'innan propionic bacterium din tare da su epithelial debris tare da shi sebum din sun zo sun haɗu sun yi accumulated, sun zo sun kumbura a fiskan mutum, ya zo ya dawo difference shi kuma na fiskan ya yi yawa ya bazu kuma. So continuously kuma shi kanshi comedon din nan kamar yadda na faɗa sai ya zo ya rabu into two ko in ce into almost four. Muna da early comedons, muna da late comedons, muna da kuma wato ainihin shi inflammatory pustules ko kuma pupils, sai kuma finally muna da shi nodular cyst. So duka wannan hawa ko ince mataki ne na wanto ainihin kurji da muke gani ko ince kurajen da muke gani a fiskar mutum. Shi early comedians ba a cika ganin shi ba saboda yana fara girma ne a cikin layers of the skin irin su dermis, epidermis, tadros, sauransu. Sai kuma late comedians wanda sun dan fara girma ne sun fara fitowa amma ba su fito inda ni da kai zamu gani ba. Sai inflammatory pustules wanda kuma sun fara samun wato ainihin dan cututtuka tare da other little inflammatory cells and that's what's accumulating a gurin to sai su fara fitowa. Wannan za ga ya fito ana dan ganin kadan kasan mutum yana da kuraje amma ba sosai ba amma kuma wannan kuma shine zai na ji a fiskan shi amma kuma ba dole a ce an gani ba. Sai finally kuma nodular cysts wanda sune suke fitowa sosai wanda mutum in ya taba fiskan zai gani wannan kuma bai taba ba ma zai iya ganin shi haka. So wannan comedian sun nan kuma a ire-iren su muna da kala biyu, muna da white head muna da kuma black head. White head din sune wanda ba su cika muni ba wanda zaga mutum gashi yana da dan kuraje a fiskan su amma ba sai fito wanda har za a gani ba sun fi yin dan fari-fari a cikin wato yawanci fiskan mutane za ka gan su dan yayi fari-fari haka dugudugan ramukan amma kuma ba shi ga nufin ba pimples din bane, pimples ne amma wanda gashi zaka kira shi kaman boyayye amma kuma yana nan dai sai dai bai kai shi black head muni ba saboda black head din ya kai to the extent that comedians sun har sun fito har sun kuma fashe in suka fashe na kuma sai zo su fara yin yawa kuma most of the time akwai wani abu shi propionic bacterium acnes wanda shine in yafi yin yawa ko ya play an important role again playing very important role a gurin girman wannan comedians din nan wanda in by treating bacteria ma sai ka samu cewa shi ya ci gaba da aukuwa ya ci gaba da yin yawa.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin. Sai a tare mu a wani makon inda za ku ji mu dauke da wasu muhimman bayani akan pimples. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku, Dr. Muslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin. Sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Ya ana tawalla kari ba ana rawa kuji.